sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan maina kaina zan jagoranta tsarawar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi da yake kokarin shiga wata budaddiyar motar soji dan duba faretin ban girma a lokacin ranar demokradiya a kasar na ci gaba da jin hankalin masana tsaro zamu duba alƙalman kididdiga akan rashin tsaro a Najeriya da kamfanin Beacon Intel ke wallafawa wata-wata akwai kuma fashin baki akan wani faifan bidiyo da kartagin dan bindigar nan Belatuji ke yadawa dangane da kame na hannun daman sa wato ɓaleri da jami'an tsaro suka yi a jamhuriyar Niger domin jin cikakken shirin sai a dakace mu madalla tun tsirawar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi a daidai lokacin da yake kokarin shiga wata budaddiyar motar soji don duba faretin ban girma a lokacin ranar demokradiya a kasar na ci gaba da jin hankalin masana tsaro kwamishinan yan sanda mai ritaya Rabiu Ladodo da ya taba zama babban dogarin wato ADC a gwamnonin soji da na farar hula yayi tsokaci
na ga wannan bidiyo da ke yawo a social media shugaban kasa yayi misun step a wannan mota da za ta zagaya da shi ya fadi to wannan ba gaskiya ba wani abun da za a yi ta magana ne ba saboda ya faru da wasu shugabannin kasashen har da ma America kuma nan gida da gwamnoni da sauransu duk yana faruwa sai dai ni tsokacin da zan yi a nan Najeriya bisa ga irin wannan aiki tunda na yi ADC gwamna na siyasa na kuma yi na soja wuri daban-daban da CSO da ADC da duk wani wanda ke tare da shugabanni irin wa'annan to rika lura da ina ne gwamna ko shugaban kasa zai taka suna tafiya za a hau wani abu za a sabko za a zauna za a miƙe za a tsallaka za a duka za a miƙe za a taba za a duk dai irin wannan da kuma mi shugaban kasa ko gwamna zai fada yana speech a wannan irin mutane zai gani na wurin wurare ma ya kamata ya je da sauransu wani bin ma duk sai an tura abinda ake ce ma advance party su gaggano wurare su zo su tsara tare da bangaren da ake ce ma protocol duk su haɗu tare domin dai a kauce ma irin wannan tare da fatan Allah ba zai sa din irin haka ba wanda ya san abinda zai faru sai Allah to amma bisa ga wasu kwarewa na wasu ayyukan mutum yakan yi hasashe to in kaza ta faru me zai yanzu mu kaddara ko ADC ko CSO sanda za a hau motar nan yana kula duk da yana kula yayi wop ya rike shi bai iya rike shi ba har ya kai ga faduwa kaga za a ce wannan ya san aikinsa amma wannan in ka lura kwata-kwata hankalinsu baya ga me shugaban kasa yake yi ina hankalinsu kawai suna ban san ina yake saboda Allah
yanzu kuma sai alƙalman sha'anin tsaro a Najeriya inda kamfanin Beacon Intel ke wallafawa wata-wata. Jagoran wannan kamfani Dr. Kabiru Adamu ya mana ƙarin bayani.
A kan fito a watan biyar watan Mayu abinda muka gani mun samu mace-mace 1090 idan muka hada shi da watan hudu kenan watan April da abinda muka samu ga lokacin 1097 to kai kenan an samu ragi na a ce mutum 7 wanda a mizanin alƙalman da muke yi an samu kashi na ragi kai na kusan ƙasa da kashi daya a cikin 100 kenan to amma inda muka ga yawan ƙaruwan matsalar shine satan jama'a don karɓan kuɗin fansa a watan hudu watan April abinda muka samu 311 amma a watan biyar din nan abinda muka samu shine 1128 kaga kenan an samu ƙari na kashi 262 a cikin 100 ya rubanya kusan ma har sau uku to wannan gaskiya ya taya mana da hankali
to shin a wannan rahoto naku waɗanne bangarorin Najeriya ne suka fi fama da kalubalen tsaron
idan muka je ga shin ina ne daga bangarorin Najeriya nan guda 6 inda muka fi ganin kamarin matsalan nan to da muka raba yankunan nan guda 6 a yankin kudu maso gabas na mace mace jihar da tafi samun mace mace shine jihar Borno inda muka samu mutum kusan 250 da wani wanda suka mutu na bereta sai jihar Zamfara ita kuma ta samu 158 na uku jihar Kaduna 142 na hudu jihar Katsina inda aka samu 135 to haka dai sai jihar Plateau da sauransu da sauransu dukkan waɗannan jihohin da na ambata jihohin arewa ne aka samu matsalar idan ka je ka satin jama'a don karban kuɗin fansa jihar Zamfara ita ke gaba inda muka ga 323 watan Mayu kenan sannan na biyu ga jihar Zamfara jihar Niger inda muka ga mutum 285 sai jihar Katsina mai 133 sai jihar Kaduna mai 202 da baya ga ita sai jihar Sokoto mai 56 sai jihar Borno mai 52 dukkan waɗannan jihohin na arewa ne ko na bakwai kenan birnin tarayya Abuja to kaga gaskiya kusan abin mamaki ne mu kan mu yi mamaki yanda muka ga yawan mutum 50 muka samu satan jama'a don karban kuɗin fansa a birnin tarayyar Abuja in ba za ka manta ba an samu matsalar nan a farkon shekarar nan da aka zo aka dauki matakai aka magance matsalar to amma haka yanzu abin ya koma ya fara dawa za a ce mutum 50 a cikin birnin tarayya gaskiya abu ne mai yawa da kuma ya tayar da hankali to wani abu kuma wanda ya zo ya dan bamu mamaki wanda kusan za a ce ya taya mana da hankali idan ka hada jihohin nan guda 7 wayanda suke arewa maso yamma kashi 54 na matsalar satan jama'a don karban kuɗin fansa anan ne muka ga matsalar to a takaice dai arewa maso yamma kusan za a ce babu yankin a Najeriya inda ake samun matsalar sata jama'a don karɓar kuɗin fansa kamar wannan yankin.
Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel. A bayan nan, kartagin ɗan bindigan nan wato Bello Turji ya wallafa wani faifan bidiyo da yake ƙareta batun kama na hannun damansa wato ɓaleri da jami'an tsaron Niger suka yi. Kalaman kuma da masu bibiyan al'amuran tsaro a Najeriya irinsu Bashiru Altine Guyawa Isa ke cewar borin kunya ne.
Ke al'amari shi ne jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar sun yi abun a zo a yaba domin kama dan bindiga kusan 60 a ce ga su an kama su suna shirye-shiryen kitsa kai hari ba karamin ainihin samun nasara bane da karye lagon waɗanda yan bindiga masu aikin hoshin daji a yankin Sahel da yankin arewa maso yammacin Najeriya har zuwa cikin jamhuriyar Nijar din. Salon hoda da yan bindiga jamhuriyar Nijar ba irin na Najeriya bane. Jamhuriyar Nijar suna bin su har to ga kake su kama su yi waɗanda su Najeriya kuma sai sun kama jami'an tsaro hari. Ko dai ɓalerin ne ko ba ɓalerin ne ba akwai abubuwa guda biyu. Na ɗaya an kama ko kuma an kashe jami'ai na Bello Turji mayaƙa nashi waɗanda suka yi ɓalerin muhimmanci gare shi kanne ne akwai Malam Shehu akwai Bammi duka waɗanda an kashe su amma Bello Turji bai heto ya ƙareta ba ya kurari ya nuna wa duniya cewa ƙarya ne ba ga wasu waɗanda an makohin su. Saboda mi sai ɓaleri don jamhuriyar Nijar ta kama shi ne. Na biyu kuma shina son shi nuna ainihin tarin makamai da ƙarhin da a gare har yanzu cewa shina da makamai kuma shina da magoya baya kuma shina wada a ji tsakanin hoshin dajin da suke yi da ainihin waɗannan mayaƙa na hoshin daji a wannan yanki na arewa maso yammacin Najeriya. Kuma saƙo da yake aikawa ga gwamnati ta jamhuriyar Nijar da ma ta Najeriya duk da yake ta Najeriya ba ma magana ta aka ba saboda ya ɗauki ya fi ƙarfin gwamnatin Najeriya. To kaga ai wannan kuma duka cikin babi ne wanda shi Bello Turjin ka son ya nuna wai kama ɓaleri ba gaskiya bane kuma bai shahe shi ba bai shahe ƙarhi ne ba bai sa mashi kowane irin ramni ba wanda yake mun san ba gaskiya bane ya ji takaicin kama wannan ɓalerin kuma bai ji daɗin kan mai ba domin mu mun san ɓalerin wannan da ya nuna ba ɓaleri bane kacokal gidajenmu da tungan Bello Turji bai wuce kilomita 55 bin zuwa 60.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.